Ojia Bunny, Goza Presi Joe, se.
DJ LB, Anatariai, Ari Wobo Imana.
It's Young T on the mix.
Magana Subida Mamba, Singi Jipa Pesa Mamba, Dangadan Bitch, Kaguma Baka, May Alheri, Yacheba Kaymaiba. DJ LB Gaya Musu,
Ojia Baba, Ia Musu.
Magana Subida Mamba, Singi Jipa Pesa Mamba.
I don't make Chicago, my back, my lady, and my baby. Oja Abba Gaya Musu,
DJ LB,
Gaya Musu. Yawa, Magana Zibeda Mamba. Kuma Bazaya Da Mamba. DJ LB Nida Oja Abba. Kashi Kita Mumun Saba. Jinya Fulos like a Saba. Sika Kasasa Nanzaka Chiriba. Kuma Adunia, I look at Chine. Baba Asanizaka Kane, the Waka Aziki Nifin Aladi. Kuma Ba.
Magana Subeda Mamba, Singi Jipa Pesa Mamba, Dangadan Bitch, Kagoma Baka, May Alheri, Yacheba Kaymaiba, DJ LB Gaya Musu,
Oja Baba, Ia Musu,
Magana Subeda Mamba, Singi Jipa Pesa Mamba, Dangadan Bitch, Kagoma Baka, May Alheri, Yacheba Kaymaiba,
Oja Baba Gaya Musu,
DJ LB, Ba Ia Musu. You know the fucking vibe, Oja Baba is right here, Kuma Kunsan Kidan Tabalu, ai. Lisabi na kullum yin nema hanyar bara kudi babban bima ni so nake ne taimaki dangi na garin goma gida ana zagi na ina fita in samu
amin amin
kara tambaya babu
amin amin
mama ta je haji
amin amin
baba ya tuka mota
amin amin
abokai na shuguta
amin amin
aje the city boy don Baje, yane, magia kokum puyane. Magana Subeda Mamba, Singi Jipa Pesa Mamba, Dangadan Bitch, Kagoma Baka, May Alheri, Yacheba Kaymaiba, DJ LB Gaya Musu,
Oja Baba, Ia Musu,
Magana Subeda Mamba, Singi Jipa Pesa Mamba, Dangadan Bitch, Kagoma Baka, May Alheri, Yacheba Kaymaiba,
Oja Baba, Gaya Musu,
DJ LB, Ba, Ia Musu.